الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Na'am. Tambayar malam anan shine kasancewar shin yanka dabbar layya na buƙatar ambata sunan mai dabbar. Misali, a matsayinka na wakili, mutum ya wakilta ka ya baka dabbobi cewa ka yanka masa, cewa wannan dabba ta wane ce, wannan ta wane ce, lokacin da za a yanka sai an ambaci sunansa. Bugu da ƙari, shin shi wanda za a yanka zai yanka layya yana buƙatar, ana buƙatar ya halarci wurin wanda za a yanka masa layya? A taƙaice, ba sunna ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba karantarwar shi ba ce, ambata sunan wanda za a yanka masa layya. Haka nan cewa sai ya halarci wurin in za a yanka, wannan duka ya ci karo da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalle akwai hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka ragunansa guda biyu, ɗaya da ya yanka ya ce nashi ne shi da iyalinsa, ɗaya da ya yanka sai yake cewa na duk wanda bai yanka ba ne daga cikin al'ummarsa har izuwa kiyama. Lalle wannan hadisi ne sahihi. To amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce na al'ummarsa ne da duk wanda bai yanka ba har izuwa kiyama, wannan kuwa nashi ne shi da iyalinsa, wannan ta fuskar karantarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana, don mu san da cewa duk wanda ba shi da halin yi to tuntuna an yanka masa. Amma ba ana nuna mana ba cewa sunna ne sai an ambaci sunan wanda za a yanka masa. Tun a ran da ka sayi dabbar, Ubangiji ta'ala ya san menene niyyarka, kuma ya san dabbar wace ce. Shin sai an fito an faɗa masa Ubangijin da abin da ke cikin sammai da ƙasai da abin da ke tsakankaninsu baya koyuwa gare shi? Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard wallahu bi kulli shay'in alim, ko kuma wallahu ala kulli shay'in qadir. Haka a cikin suratu wannan suratu Qaf, qul atu'allimuna allaha bi dinikum, ko kuma mu ce cikin suratul hujurat, qul atu'allimuna allaha bi dinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bi kulli shay'in alim. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi riwaya ta Abu Huraira, hadisin na cikin sahihu Muslim. Manzon Allah ke cewa inna allaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum الشاهد ولكن ينظر الى قلوبكم ايا ابن ده الله yake kallo game da gangan jikin bawan sa shine abin da yake cikin zuciya, abin da ya kudirce na niyya, sannan kuma da ayyukansa. Don haka duk tun lokacin da ka sayi dabbar ka san ta kace in ta iyalinka ce ka san ta iyalinka ce, amma maganar sai an ambata cewa dabba ce ta wane, wannan duka baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na ne ke ciwo.
Wannan
wai an yi aure kuma mishi baya nan, shin akwai wani iya adadin lokaci wanda in an kai in bai dawo ba ana iya kashe aure? Babu wani adadi na lokaci da shari'a ta kayyade dangane da cewa in mutum ya yi bulaguro cewa in ya wuce lokacin bai dawo ba ana iya kashe aure. Lalle babu wani dalili da ya kayyade haka. Idan mutum ya yi bulaguro, mutumin da yake da iyali, farko dai ya san da cewa abubuwan da suka zama wajibi a kan shi na ci da sha da sutura da sauran ɗawainiya ta yau da gobe, sawa'an kana nan ko baka nan, wannan dole ne ka ɗau nauyin iyalinka. Idan mutum ya tozartar da irin waɗannan abubuwa na wajibi, ita matar tana iya kai ƙarar shi wajen wakilin shi ko kuma ta kai wajen alƙali. Gashi dai mijina tun yau da wata kaza yayi bulaguro amma ba ci ba sha ba dukkan wasu abubuwa na ɗawainiya na yau da gobe, don haka abinda nake bukata ranka ya dade a rubuta takarda a bani na aika masa, an gane ko, a nuna masa kuskuren shi, laifin shi, ga abinda yake na tilas a kan shi, kenan ya ci gaba da ɗaukan ɗawainiyarta. In kuma dawowar shi ne take bukata, to sai a rubuta masa cewa matarka tana bukatar ka dawo. Kenan in ya dawo falillahi alhamdu, idan bai dawo ba alkali yana iya sanya masa lokaci, amma fa mu gane cewa lokacin da ake sanyawa sai bayan kamar wata shida, domin a ka'ida ta shari'a Umar Allah ya kara masa yadda ya tambayi mata na muminai wai iya zuwa wani lokaci ne mace takan iya yin hakuri idan mijinta baya nan. A iya abinda suka bashi labari suka kayyade, galibin abinda mace takan iya yin hakuri dangane da mijinta in baya nan shine zuwa wata shida, an gane ku, zuwa wata shida. Don haka a tsari na musulunci, idan aka tura sojojin musulunci zuwa yaki, in sun yi wata shida dawo da su ake sannan a tura wasu a maimakon su. Wannan shine iya ƙarshen gayar hakurin mace, wata shida. Don haka duk mutumin da yake da iyali in yayi bulaguro, to in son samu ne in an samu kare wuce wata shida ya dawo ya ga iyalinsa sannan kuma ya koma. Amma akan iya samu mace da za ta iya jure sama da haka, amma a ka'ida na shari'a iya wata shida shine ake bukatar mutum yayi. To amma yayi bulaguro sati ɗaya, sati biyu, ko wata ɗaya, kita da hankalinki dole a aika mishi takarda ya dawo, wannan gaskiya bai dace ba. A bari har a ga zuwa lokacin da shari'a takan iya baki damar kina iya neman cewa ya dawo a irin wannan lokaci, saboda kasancewar takan iya yiwuwa bukatun da ya tafi ba su ida biya ba balantana ya dawo, an gane ko. Amma a inda ake iya kashe aure sai in ya kasance duk wani abu wanda yake na haƙƙinta ya ki ɗaukan ɗawainiyarta, ya yi bulaguro shekara da shekaru ba ci ba sha ba ɗaukan ɗawainiyarta, to a irin wannan lokaci alkali yana iya rubuta masa takarda ya dawo wajen iyalinsa. In ya ki dawowa a wannan lokaci alkali yana iya kashe aure in aka ba shi lokaci, shi ma sai an rubuta masa takarda an ja kunnen shi. In ya amsa falillahi alhamdu, in ya ki dawowa, to wannan kuma a wannan lokaci doka tana iya ɗaukan mataki a kan shi, ma'ana a kashe wannan aure. Idan kafin ta gama idda kuma in ya dawo aka sasanta, to kuma wannan sai ta koma a matsayin matar shi ce. Amma in ta riga ta gama idda kuma wannan ta masa nisa, shi ma ya zama ɗan takara a wannan lokaci. In tana buƙatar shi a sake biyan sadaki a zo a yi zama na musamman. To wannan kuma hukuncin shi daban, al-maf'ud, kamar mutumin da aka buga aka neme shi kudu da arewa, gabas da yamma, ba a same shi ba. To wannan a ka'ida malamai suka ce za a iya ba matar shi ajali, ajalin da za a bata shine shekara hudu, an gane ku, za a ce ta je ta zauna shekara hudu. Idan ta zauna shekara hudu labarin sa bai bayyana ba a wannan lokaci, alƙali sai ya ba ta izinin ta je ta yi idda, kuma za ta yi idda ta mutuwa, shine iddatul wafa, wata hudu da kwana goma. Wannan amma ho mutumin da aka neme shi sama da ƙasa, wanda ana tsammanin babu shi, to wannan shine za a sanya mata ajali shekara hudu. In ta shekara hudu a wannan lokaci sai ta yi idda, idda ta mutuwa ma'ana wata hudu da kwana goma, sannan a wannan lokaci sai ta yi aure. Amma kuma kayan shi malamai suka ce ba za a raba ba, duk dukiyar shi. Sai zamani ya zo gwalgwadon yanda za a ga cewa duk sa'annin shi yanzu babu wanda yake raye, sannan a wannan lokaci za a raba gadon shi. Amma duk abin da an san ba ya iya kai wannan lokaci zai iya lalacewa, to sai da shi za a yi ajiye kuɗin in juya su za a ringa yi a hanya amintacciya, to haka za a yi. Na'am.
Ha? Mace
wai mace ce ce igiyar aure ta yanke tsakaninta da mijinta, an gane ko angulu, sai take so ta koma gidanta na tsamiya, sai ta samu wani sai ta bashi kuɗi ya biya sadakinta ya aure ta, ta nuna masa kawai son shi take, ƙaunar shi take, ta bashi kuɗi ya aure ta, bayan sati ta masa tsaye dole sai ya sake ta, kuma ya sake ta. Shin wannan dalilin ya karye ko bai karye ba? A takaice dalili ya karye, illa kasancewar ita tana da alhaki na yaudara. Kin san ba zama ba za ki yi, kika zo kika nemi cewa ya aure ki, wannan nau'i ne na yaudara, wanda kuma sakamakon mayaudari a gobe kiyama, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a cikin hadisi tabbatacce, tuta ake kafa masa a duburar shi, wanda duk wanda ya hango shi ya san mayaudari ne a taron alkiyama. Mace da za ta zo ta auri mutum ta san ba zama ba za ta yi, don ta karya dar, wannan aure ne na yaudara. Sakamakonta a ranar kiyama za a kafa mata tuta a addubarta cewa mai yaudariya ce, wanda duk wanda ya hango ta a ranar kiyama ya san menene laifinta a duniya. Amma dalko ya karye a shar'ance, a inda dal baya karyewa a shar'ance, shi mijin ya je ya hada baki da wani ya auri matar tashi ya sake ta domin shi ya maida ta, wannan shi haramun ne. In an yi ma dal bai karye ba, kuma tsinewar Allah tana kan shi, shi mijin da ya nemi haɗin kai da wancan mutumin da shi mutumin da ya bada haɗin kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa la'anallahu almuhallila walmuhallalala, mutumin da ke neman ya halitta ma wani matar shi da shi wanda ya nema a halitta masa gaba ɗayan su, Allah ya tsine musu albarka. Misali igiyar aure ta yanke tsakaninka da mace, sai ka je ka ga wani mutum ko abokinka ko wani can daban, ka dan bashi kuɗi ko kuma shawara ma ka bashi, je ka auri wanci. In an yi zuwa kwana kaza ka sake ta, in dai an kwanta kawai sakatta, domin ni in maida ta, da kai da ka nemi haka da shi da ya baka haɗin kai, wannan gaba ɗaya la'antar Allah tana kan ku, kuma dalbi kare ba, saboda aure ne ɓatacce. An gane ku? Asalin sa ma aure ne ɓatacce. Amma ita in ita matar ne ta nemi wani ya aure ta bayan kwanuka ta rabu da shi, to wannan dali ya karye. Wai shi wanda ta ba sadakin ta gaya masa ga manufarta, ko da ta bayyana masa manufarta, wannan dali ya karye ta. Amma ta wancan bangare, shi ta bangaren mijin shi ne dal bai karye ba, kwarai. Shi kuma wannan ta gaya ma manufarka, ai kai wawa ne, bai dace ba a ce ka biya mata. Na'am. Na'am. Wai dangane da ziyaran makabarta ta mace, shin mace za ta iya ziyaran makabarta? Kwarai da gaske, sunna ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda aka shar'anta ma maza ziyaran makabarta, haka mata su ma an shar'anta musu. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dana hane dangane da ziyaran makabarta, manzon Allah yace ku saurara a yanzu ku ziyarci makabarta domin ziyarar makabarta za ta tuna muku makomanku lahira wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a farko ya hada maza da mata haka izinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi bada ya hada maza da mata in ka ce maza kadai yake banta banda mata dole sai ka kawo dalilin da ya bambanta kamar yadda su malaman Hanabila sun tafi akan cewa haramun ne mace ta ziyarci makabarta babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka haka yake kan mazhabi na Hanabila amma magana tabbatacciya mai rinjaye ya halatta mace ta ziyarci makabarta iya abin da yake haramun yawaitawa mace haramun ne ta yawaita ziyarar makabarta amma jehi-jehi wannan ya halatta wanda dalilai sun muce a lissafa wanda ya gabata a darasin mu na ahkamul janaiz da kuma darasin mu na wannan littafi ina ji sahihul bukhari mun yi bayani akan ziyarar makabarta ta mace wannan matsayin shi sunna ce mustahabba illa kasancewar in ta ziyarci makabarta ba bambanci da yanda maza suke in dai ka shiga makabarta abinda zaka yi sallama zaka yi assalamu alaikum dar qaumi mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun sannan kabarin da kaje ziyara na musamman takanas sai kaje ka tsaya kan kabarin sai ka fuskanci alqibla sai ka daga hannu kai masa addu'a kuma addu'ar da zaka yi a tsaye zaka yi domin haka shine sunna kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim mutumin da ya ziyarci makabarta idan zai yi addu'a ba tsugunnawa ba zai yi tsaye zai yi Aisha Allah ikara mata yadda hadisi na cikin sahihu muslim take cewa wani dare muna kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shimfiɗa daya muna cikin mayafi daya tace sai naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zari daga cikin mayafi a hankali sai ya fita ya janyo kyauri a sannu manzon Allah sai ya maido shi a hankali Aisha tace ina kallon al'ajabi sai na tashi nima sai na fita na janyo kyauri a hankali sai na wani tace ina tsammanin cewa dakin wata mata daga cikin matan shi zai tafi tace sai na bi bayan shi ina duku-duku da na bi bayan shi tace sai na ga ya nufaci makabarta ta baqiya makabartar mutanen Madina zuwan da yake Aisha tace da zai shiga sai na ji ya ce assalamu alaikum dar qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'adu gadan mu'ajjalu wa inna insha Allahu bikum lahiqun tace sai na ga yayi tsaye manzon Allah ya daga hannunsa sai ya ce Allahumma ghafirli ahli baqiyil gharqat manzon Allah ya daga hannun shi sai addu'a yake cewa yake ya Allah ka gafarta ma ma'abuta wannan makabarta ta baqiya ya Allah ka gafarta ma ma'abuta wannan makabarta ta baqiya tace ya jima yana addu'a da ya gama addu'a tace da na ga ya juyo sai na rigaye shi ina duku-duku ina sauki manzon Allah shi ma yana sauki na rigaye shi shiga cikin gida sai naje na kwanta akan shimfiɗa sai na lulluba da ya dawo sai ya same ni ina shisheka sai ce me ya faru ya Aisha sai na ce da shi ba komai me ya faru ya Aisha ta ce ba komai manzon Allah sai ya ce in ma ki bani labari ko kuma masanin abin da ke koye da bayyane ya bani labari shine sai manzon Allah yake ce mata shin zato kike Allah da manzansa za su ha'ince ki yace Jibrilu ne alaihi salam ubangiji ta'ala ya turo shi a wannan lokaci ubangiji na umarni na cewa in tashi in je ma'abuta makabarta ta baki a roƙa musu gafara abin da yasa kika ga nayi haka Jibrilu ya zo ya kunkusa kyauri lokaci ko ba lokacin shiga gida bane domin kin riga kin tube kayanki dan duk gidan da ba naka ba bai halatta ka shiga bayan sallar isha dole sai ka nemi izini in an baka izini an gane ko danka ne ba zai shiga ba in dai ya shiga hankalin shi in dai bayan sallar isha ne sai ya nemi izini kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkumul ladina malakat aymanukum wal ladina lam yablughul huluma minkum thalath marrat min qabl salati al-fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salati al-isha salatu awratin lakum to dan haka yace mata lokaci ko ba lokacin ya shigo bane ba don haka ya tsaya a kofa ya sanar da ni cewa gashi nan a kofa na zo yin isar mun da sakon ubangiji na cewa in je in roƙa musu gafara sai take cewa ya rasulullahi in zan ziyarci makabarta yaya zan yi manzo Allah yace ga yanda zaki yace kuma ga addu'ar da zaki kaga anan Aisha ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in za ta ziyarci makabarta yaya za ta yi manzo Allah yace ga yanda zaki kuma ga addu'ar da zaki shin ba izini bane me yake bata shin Aisha ba mace bace ba duk abin da aka ba mace mumina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama izini akan wani abu to ya hada dukkan mu'minai har zuwa kiyama haka kuma hadisi sahihi na cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da wata mata tana rusa kuka a gindin wani kabari danta ne ya rasu manzon Allah da yazo wucewa sai ya ganta sai yake cewa da ita ittaqillaha wasbir manzon Allah yace ki ji tsoron Allah ki dau hakuri akan musibar da ta same ki sai take cewa da shi ilaika anni ka kiyaye ni ka rabu da ni fita daga sha'anina ilaika anni bi ma'ana ibta'id minni ka nisance ni ka rabu da ni shine muke fada a Hausa manzo Allah ya wuce ya shiga sha'aninsa sai wasu jama'a suka ce mata kin san wa kike ce ma ka rabu da ni ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne kike fada ma wannan bakar kalima ita ko bata san da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ke mata magana a wannan lokaci kai tsaye sai ta tashi ta tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take ba da iya uzurinta ta ce ya rasulullahi ban san da kai ne ba manzon Allah yake cewa da ita sakamakon ta yake cewa innamas sabru inda sadmatil ula lalle hakuri wanda ake samun sakamakon lada akan shi a gobe kiyama shine hakurin da ya tabbata a wurin karo na farko na musiba tun musiba da gumugumunta mutun ya jimre shine mutun yake samun abinda Allah ya tanada na sakamakon lada a gobe kiyama anan ka'ida malamai suka ce inda ziyarar makabarta ga mace haramu ne da manzon Allah ba zai kyale ta ba sai ya bayyana mata saboda bayyanin aiki na Aisha ya kyale ka'ida malamai suke cewa la yajuzu suke cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja jinkirin bayani dangane da lokacin da ake buƙatar shi bayyana halatta inda ziyarar makabarta haramu ne da manzon Allah sai ya bayyana mata kuma manzon Allah sai ya kyale shi wuce kuma haka Abdullahi ibn Abi Mulaika wata rana ya ga Aisha Allah ya kara mata yadda ta dawo sai yake cewa ya Aisha daga ina kike sai take cewa na dawo ne daga ziyarar kabarin dan uwana Abdurrahman ibn Abi Bakar wannan ko bayan ma wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi wannan tabi'i yaga Aisha ta dawo daga ziyarar kabarin dan uwanta don haka dai a takeice mace takan iya ziyarar makabarta amma ta san da cewa haramun ne akan ta yawaita kamar yanda hadisi yake cikin as-sunan as-sunanul arba'a an gane ko hadisin da manzon Allah yake cewa la'ana Allahu zawaratil qubur Allah ya tsine ma mata masu yawaita ziyarar makabarta lafazin zawarat sigatul mubalaga ne mata masu yawan ziyarar makabarta Allah ya la'ance su akwai riwaya wadda take cikin sunani Abi Dawud da sunan Ibn Majah la'ana Allahu zairatil qubur wannan shi wannan lafazi da'ifi ne bai inganta ba domin a cikin sanadin akwai wani marwayci shine su Abu Salih maula ne na Ummu Hani shi kuma wannan marwayci ne wanda malamai sun raunana shi dan haka shi iya hadisin da ya inganta haramun ne mace ta yawaita ziyarar makabarta amma jehi jehi ba laifi takan iya yi darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wataala mun tsaya karshen hadisin Imran ibn Husayn al-Khuzai Allah ya kara musu yadda wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khairukum qarni manzon Allah yace fiyayyunku ya ku jama'a ta mu'minai manzon Allah yace jama'ar da suka tara zamani da ni me ake kiran jama'ar da suka tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune sahabbai amma fa sharadin ka zamantu sahabi sai ka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda dili da kyautawar ido ne a rayuwarka in dai ka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dili da kyautawar ido to wannan idan ana kilga sahabbai za a kilga ka a cikin su idan ba sharadi bane ba cewa sai mutun ya gan shi ido da ido domin akwai waɗanda suke basu taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da idan su, amma ana lissafa su a cikin sahabbai domin makaifi ne irin su Abdullahi ibn Ummi Maktum, wanda ladani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda lokacin da manzon Allah ya tafi wani yaki, manzon Allah ya bar shi a matsayin cewa shine wakilin shi ya kula da jama'a a birnin Madina. Dan haka dai abinda ake so a samu shine alluquya, a ce ka taba haduwa da manzon Allah daidai da kyautawar ido, to ka zama sahabi. Kenan shine anan manzon Allah ya ce khairukum qarni, fiyayyunku ya ku jama'a ta mu'minai, manzon Allah ya ce jama'ar da suka tare zamani da ni, ma'ana sahabbai. Kamar yadda bayani ya gabata, shi qarn, in aka ce qarn, wasu malamai suka ce shekara 100 shine ake kira da qarni, wasu suka ce shekara 19, magana ta uku malamai suka ce shekara 80, amma fada mafi rinjaye shekara 100 shine qarni. To amma anan abinda ake nihi da qarni, ba ana nihi shekara 100, jama'ar da suka tare zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ake nufi, saboda akwai riwayar da manzon Allah yake cewa khairun nasi qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum. To kamar yanda a wannan riwaya yace khairukum qarni, fiyayyunku yace sune sahabbaina, manzon Allah sai yake cewa thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum, sannan waɗanda suke biyar bayan su, sannan waɗanda suke biyar bayan su. A takaice dai, tun ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzansa har izuwa kiyama, babu wasu jama'a waɗanda suke fiyayyu sama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su ne fiyayyun jama'a wanda sai da Allah ya tankaɗe, ya rauraye, ya zaɓe su domin su zamanto abokanin zama na manzansa, wanda kafin Allah ya halicce su sai da ya bada labarinsu a cikin littattafan da suka gabaci Al-Qur'ani. Idan ka ɗauka a cikin At-Taura da Annabi Musa alaihi salam ya zo da ita, akwai sifofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka a cikin Injila da Annabi Isa ya zo da ita, akwai sifa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Allah ya bamu labari a cikin Al-Qur'aninsa, محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة. wannan duk abin da aka zana a farko, Allah yace misali ne na sifofin sahabban manzona kamar yanda yake tabbace a cikin At-Taura. Sai yace wa mathaluhum fil injili kazar in akhraja shat'ahu فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليجيب بهم الكفار. wannan kuma sifofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne kamar yanda yake cikin Injila wanda Annabi Isa alaihi salam ya zo da ita. Don haka dai a takaice, wajen daraja da fifiko, kamar yanda malaman aqida suka bayyana, farko dai fiyayyin al'umma gaba daya, wato shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shine fiyayyen halitta. Idan ka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗanda za su biyo baya a daraja, waɗannan manzanni guda hudu, wanda in ka hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, biyar din a jumulce ake kiran su ulul azm: Annabi Nuhu alaihi salam, Ibrahim, Musa da Annabi Isa salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihim ajma'in. Sannan ka hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, waɗannan biyar din su ne ake kiran su ulul azm, kamar yanda Allah ya jimlice su a cikin ayoyi guda biyu a cikin Al-Qur'aninsa. Farko cikin suratul Ahzab: wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza. An gane ku? Nan biyar din nan da Allah ya zana su ne ake kiran su ulul azm. Haka idan ka koma cikin suratul shura: shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuha wallazi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. A can wa minka, wannan da miyar kin yaqulu ila al-mukhatab wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Haka anan da yace wallazi awhayna ilaika, wannan kafun kin wanda ake ma magana da shi ake shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sai yace wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa, bayan dama ya ambata nuhu a farko: shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan. sai ce wallazi auhayna ilayka kenan sai ka hada manzon Allah shine na biyu wama wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa to waɗannan sune fiyayyin al'umma gaba daya kenan in ka ware wannan biyar din ulul azm sannan sai ka dawo kan manzanni kuma sune fiyayyu wanda kasancewar manzannin Allah subhanahu wataala shi kadai ya san adadin su an gane ko bayan haka sai annabawa su ma annabawa ba wanda ya san adadin su illa ubangijin da ya halicce su dan haka yace wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka Allah yace mu ne muka turo da manzanni gabaninka wasu manzannin mun baka labarin su wasu kuma mun baka labarin su ba to anan Allah ne yake fada ga manzansa cewa wasu daga cikin manzanni an bashi labarin su wasu kuma ba a bashi labarin su ba dan haka hadisin da yake cewa adadin annabawa 120,400 adadin manzanni 313 mai dashi gefe ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace kuma ya ci karo da nassin alqur'ani dan sanin adadin annabawa ko manzanni dole sai ta hanyar wahayi to Allah ya ce bai bashi labarin wasu ba wasu an bashi labarin su wasu ba a bashi labarin su ba to ta ina nan a ce manzon Allah zai ce ya bayyana adadin su kenan in ka ware manzanni sune fiyayyu bayan waɗannan biyar din sannan sai ka dawo da annabawa sune waɗanda za su biyo kenan mataki wanda yake na hudu kenan abinda muke so mu gane manzon Allah shine na farko sannan sai ulul azm sannan sai sauran manzanni sannan sai annabawa bayan annabawa sannan sai ka fudda irin waɗannan salihan bayi irin su Maryam alaiha salam irin su Uzair da sauransu an gane ko bayan ka fitar da waɗannan waɗanda za su biyo baya a jumulce sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su zamanto sune na shida wato sune waɗannan khalifofi guda hudu Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali na bakwai sai ka zano waɗannan cikon goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna Sa'd ibn Abi Waqqas da Sa'id ibn Zaid da Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah da Abdurrahman ibn Auf da kuma cikon Talha ibn Ubaidillah an gane da Zubair ibn al-Awwam waɗannan shida sune za su zamanto kenan a mataki na takwas to bayan waɗannan ka sanya su a layi na takwas waɗanda za su biyo baya wasu malamai suka ce sune sahabban da suka halarci yakin Badar wanda adadin su 313 ko da 15 ko da 16 kamar yanda aka samu sabanin riwaya waɗannan sune za su biyo baya bayan ka hudda shida waɗanda sune cikon goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna domin su ma waɗanda suka halarci yakin Badar gaba ɗayan su ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa Ubangiji ta'ala ya tsinkaya waɗanda suka halarci yakin Badar da rahamarsa Ubangiji ta'ala ya ce i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum ku aikata duk abin da kuka so Allah ya ce gaba ɗayan ku na yafe muku to waɗannan su ne kenan bayan waɗannan shida waɗanda suke cikin cikon goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna bayan waɗanda suka halarci yakin Badar sai waɗanda suka halarci sulhu na Hudaybiya mutum 1400 waɗanda suka yi mubai'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsarkashin wannan itaciya a takaice dai sahabbai su ne fiyayyun al'umma in har kana neman wato khatamul awliya to Abubakar shine yafi cancanta ya zama cikamakin waliyai an gane ku shine sarkin waliyai in ma waliyan zaka wannan Abubakar shine shugaba wanda tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya bada albishir din cewa Abubakar dan aljanna ne sai ka gaya mana waliyin da aka bada albishir cewa dan aljanna ne shi kafin ya bar duniya aka masa garanti aka ce dan aljanna ne to dan haka shine anan manzon Allah yace kai rukun karni yace fiyayyunku yace sune sahabbaina sai yace kumal ladina yadunahu an gane ku wanda kamar a Hausa muke cewa wuziyar raƙumi tayi nisa da ƙasa daraja ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har kiyama ta tashi wallahi babu wani bawa da za a samu wanda za a kasa darajar shi kashi 100 za a kasa darajar sahabi kashi 100 ya dauki daidai da kashi 1 wanda hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa yake cewa ku ji tsoron Allah game da sahabbaina yake cewa wallahi ɗayan ku da zai ciyar da gulgudan dutsen Uhud ga zinare manzon Allah yace wallahi bai kai ba mudu ɗaya da sahabi ya dauka ya bada ko rabu mudu manzon Allah yace bai kai ba wanda mun yi bayani cewa dutsen Uhud a birnin Madina ma a shimfide a cikin gari zaka iya yin tafiya ta kilo 14 duka a cikin dutsen ne wanda kuma bai tsaya nan ba dutsi ne wanda ya fito har hanyar Makka ma'ana a ce gaba ɗayan dutsen nan ya rikide ya zama zinare kuma a ce mallakar ka ne ka sai da wannan zinare kudaden ka sarrafa su akan hanya ta daukaka addinin Allah gaba daya wallahi baka kai rabin mudu da sahabi ya dauka ya bada sune wanda aka wayi gari yau ɗan shi'a suke zagin su sai yace kun mallazina yadunahum kuma ba ma zagi ba suka kafirta su sai dai wasu ɗan kadan duk mafi yawan sahabban manzon Allah ɗan shi'a sun kafirta su sai ɗan kadan kawai waɗanda suka mara ma alibaya a ranar da aka yi wani yaki wanda ake kiran shi yakin jama sai yake cewa summal ladina yalunhum sannan waɗanda suke biyar su sune tabi'ai summal ladina yalunhum sannan waɗanda suke biyar su sune atba'ut tabi'in na'am imran yake cewa fama adari qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama marratayn aw salata yace wallahi ban yi sani ba shin bayan manzon Allah ya ce khairukum qarni wannan kalima summal ladina yalunhum summal ladina yalunhum shin manzon Allah so biyu ya fada ko kuma so uku shi Imran yake cewa ban sani ba tare da cewa riwaya ta tabbata a cikin wannan musnad na Imam Ahmad daga An-Nu'man ibn Bashir sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya rawaito wannan hadisi bayan manzon Allah ya ce khairukum qarni kumal ladina yalunhum sai da manzon Allah ya maimaita so uku don haka tabi'ai da atba'ut tabi'in da waɗanda suka biyo baya waɗannan su ne fiyayyin al'umma sai yake cewa summa yakunu ba'dahum qaumun manzon Allah ya ce sannan bayan waɗannan fiyayyin al'umma sun wuce manzon Allah ya ce wasu jama'a in riga malan masallaci za su zo su wane ne manzon Allah ya ce ya shahaduna wala yastashhadu za su ringa azarbabi suna gaugawar ba da shaida ba tare da an nemi shaidar su ba kawai daga an yi abu ba tare da an tambaye shi sai ya ce ai ni a gaban ido na akai kaza da kaza da kaza da kaza akai wani shi yake da gaskiya wani bai da gaskiya kai ko ba tambayar ka ba akai shine anan manzon Allah yake cewa summa yakunu ba'dahum qaum sannan wasu jama'a za su kasance bayan su yashhaduna wala yastashhadu za su ringa ba da shaida ba tare da an nemi shaidar su ba shin wai nan yabo ne manzo Allah yake ko zargi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake dan haka anan zamu fahimci cewa gaugawar ba da shaida haramun ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya zargi sai akan abin da yake haramu ba a nemi shaidar ka ba haka kai tsaye kawai ka ba da shaida wannan haramun ne sai dai in ya kasance akwai wata banna wadda za ta iya biyo baya in har baka ba da shaida ba misali anan mutum ne kai ka gan shi da makami kuma ka tabbata wane yake nema in ya same shi kuma kashe shi zai yi to a wannan lokaci kana iya zuwa ka je ka gaya ma hukuma lalle na ga wane da makami kuma ga aikin da yake nema ina yana tambaya ina wane yake gamawa da shi zai yi saboda anan ije banna shi ake gabatarwa akan jayyu gyara anan kana iya bada shaida ba tare da an nemi shaidar ka ba ko kuma kana tsammanin haƙƙin wani zai iya tozarta mutum ne yana bin wani kuɗi kuma yayi musu kai kuma ka tabbata a gaban idanka kana tsaye dauki wannan kuɗi ya bashi kuma ka san abin da aka yi nan ko ba a nemi shaidar ka ba anan ya zama wajibi ka bada shaida dan kar haƙƙin jama'a ya tozarta an gane ku to dan haka anan shine manzon Allah yace sannan wasu jama'a za su kasance su ringa gaugawar ba da shaida ba tare da an nemi shaidar su ba sifar su ta biyu manzon Allah yace waya kununa wala yu'tamanu za su ringa ha'intar jama'a dangane da duk abin da aka ba su na amana in ma na dukiya ko na mutunci ko na rai duk abin da aka ba su amana za su ringa ha'inci manzon Allah yace wala yu'tamanu ba za a amince musu ba wanda kuma abu ne wanda ya yi karanci a yau amintacce kamar yadda daman alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama ɗauke amana wanda har sai ya kai in zamani ya yi zamani sai ka ji ana ba da labarin cewa a gari kaza a unguwa kaza a cikin iyalin wani akwai mutum daya daya shine amintacce wanda in kun kulla amana da shi ba zai tozarta ba amma da zaka hada mutum dubu wal iyazu billahi kalla ka samu amintattu mutum goma wadanda za su iya rike amana wannan kenan zamani yana tafiya amintattun mutane suna ƙara karanci shine anan manzo Allah yake cewa wa yaqununa wala yutamanu za su ringa ha'intar jama'a yace wala yutamanuna ba za a amince musu ba wannan fa manzon Allah yana bayani ne ho bayan wadancan garni yanzu wadancan garni gaba ɗaya ka jimulce su duka ba su wuce ba shekara 200 zuwa 300 bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa yanziruna wala yufun sifar su ta uku za su ringa cima kansu alwashi tsakanin su da ubangiji Allah in har ka bamu dukiya sai na yi kaza sai na gina masallatai sai na gina makarantu sai na kai mahaifiyata maka da mahaifina sai na yi kaza daga ya samu kudin huddadala 5 aljihun shishakaki ne za su ringa cin alwashi amma ko ba za su ringa cikawa abinda ake cewa annazir shine ka dora ma kanka abinda yake da ba wajibi bane in dai ka ci alwashi tsakaninka da ubangiji to dole ne ka cika wannan alwashi misali kai ne ka sanya wata bukata gaba sai ka ce ya Allah kana da alkawari a kaina in har ka biya mu wannan bukata zan yi azumi 10 saboda kai idan wannan bukata ta biya wannan azumi 10 ya zama wajibi akan ka dole ka cika to irin waɗannan mutane manzon Allah ya ce za su ringa cima kansu alwashi amma ba sa cikawa domin cikawa da addawal wajibi ne kamar yanda ubangiji ta'ala ya ce wal yufunu zurahum wal yaqawfu bil baitil atiq sifa ta hudu manzon Allah sai yace wa yadhharu fihi musliman kiba za ta ringa bayyana a gangan jikinsu a zahirin jikinsu manzon Allah yace zaka ga kiba tana bayyana to wannan kasancewar sifa ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada sifofi guda hudu na lalatattun mutane waɗanda suke gaugawar bada shaida ba tare da an nemi shaidar su ga cin amana sannan ga rashin cika alkawari sannan kuma ga bayyanar kiba a jikinsu wanda kuma galibi wato ba komai ya kawo wannan kiba illa cin haram wannan hadisi bayani ya gabata akan shi zamu tashi hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an abi umama radhiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ibna adam innaka anta budulal fadla khairul lak wa an tumsikahu sharrul lak wa la tulamu ala kafaf wabda bi man taul rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wato abu umama Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya ibn adam manzon Allah yace ya kai dan adam innaka anta budulal fadla khairul lak dan abin da ka ci ka raga kai saura ma'ana abin da kai na saura bayan ka biya bukatunka da zaka yi kyauta da shi ga mabukaci manzon Allah yace khairul laka shi yafi alkhairi gare ka lafazin anta buzula ma'khuzun ne min albazal in aka ce albazal shine al'afa ma'ana kyauta alfadl wato shine kenan saura bayan ka dau abin da zai wadace ka kai da iyalinka abin da ya rage shine ake kiran shi alfadl an gane ko
na'am
shine anan manzon Allah yace innaka anta buzulal fadla kai dan adam da zaka bada sauran abin da ka ci ka raga ga mabukaci khairul laka shine yafi maka alkhairi domin duk abin da ka bada shi fi sabilillah to wannan zaka same shi a gobe kiyama jifa ce zaka yi wanda zaka tsince ta a gaba wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa azama ajra maimakon bayan ka ci ka raga ka biya bukatunka wannan saura ka dinkime shi wanda in ka dinkime shi fa da zaran ka mutu wannan ya riga ya zama gado wanda suka gada in sun yi alkhairi kansu suka ma in suka yi sharri kansu suka ma amma ba za ka samu sakamakon shi a gobe kiyama amma bayan ka biya bukatunka ka biya na iyalinka abin da ya fiye maka alkhairi kai dan adam abin da ya rage kai kokari ka bada shi ga waɗanda suke mabukata sai yace wa antum sikahu sharrul lak rike abin da ya rage a wajenka manzon Allah yace wannan sharri ne da mugunta a wajenka sharri ne da mugunta me yasa saboda akwai abubuwa na ficin tunu waɗanda suke biyo baya amma ho ba ana nihi ba cewa kawai idan mutun ya samu dukiya in ya ware abinda zai yi bukatun shi da iyalin shi sauran a ce ya bada ba haka ba ake nihi lalle duk abinda kai bakin gulgudu misali anan in kai tufafi sababbi waɗanda za su ishe ka yau da gobe ka sa ka fito cikin jama'a kariya al'aurarka to waɗannan tsahin tufafi ka dauka ka ba waɗanda suke mabukata shine yafi maka alkhairi da zaka rike su idan ka rike su wannan musiba ne da bala'i haka misali abinci in an ci da kai da iyalinka abin da ya rage maimakon a aje shi yayi tsami a dauka a ba waɗanda suke mabukata to shine anan manzon Allah yace rikewa da zakai wannan sharri ne gare ka sai manzon Allah yace wala tulamu ala kafa kai dan adam ba za a zarge ka ba akan daidai wa daida abinda ake cewa kafa daidai wa daida kai ba za a ce maka talakka ba kuma kai ba za a ce maka mawadaci ba ba za a ce maka mai kudi ba ba za a ce maka talakka ba me yasa saboda talauci in yayi tsanani musiba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa Allah ya kare shi da talauci tsari ya nema na ubangiji tabaraka wa ta'ala game da talauci haka ita wadata in ta yi yawa ita ma tana sanya mutum ya saki layi ya kauce ma tafarki wanda yake madaidaici kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa innal insana la yaqga an ra'ahu istaghna lalle shi jinsi na mutum ubangiji ta'ala yace na rantsi da girma na da buwayata yana shishigi yana ketare iyaka duk lokacin da yaga kanshi ya wadata to dan haka anan manzon Allah yace wala tulamu ala kafa kai dan adam ba za a zarge ka ba akan daidai wa daida ma'ana kai ba talaka ba kai ba mawadaci ba ma'ana duk wani abu wanda yake dai na bukatu na yau da gobe to ba za ka rasa ba wannan haka manzon Allah yayi addu'ar cewa ya Allah ka maida arzikin annabi Muhammad da iyalin shi ya zamanto daidai wa daida su ba talakawa ba su kuma ba mawadata ba sai yace wa bi da'abi man ta'ul manzon Allah yace ka fara da wanda kake daukan dawainiyar shi ta'ul bi ma'ana tamun wanda kake daukan dawainiyar shi ma'ana iyalinka wanda kake ba su ci da sha da sutura duk abin da ka samu na dukiya to su ne farko waɗanda suka cancanta ka fara da su sai in sun wadatu sannan ake fitowa waje kamar yanda a Hausa ake cewa sai in gida ya koshi ake ba dawa wannan fada tana da tushe a musulunci dan duk lokacin da ka samu abu ba wanda yafi cancanta a farko ya amfana da wannan abu wanda yafi kusa da kai ba wanda yafi kusa da kai a rayuwarka dai sama da uwa da uba uwa da uba sune suka fi kowa da kusa da mutum a rayuwarsa bayan haka sannan sai ƴaƴa da matanka da yayyinka da kanninka waɗannan sune suka fi cancanta game da kyautatawa domin duk kyautatawar da zaka ma wanda yake na kusa da kai mahaifinka ko mahaifiyarka ko ɗanka ko wanka ko kananka ko matarka duk abin da zaka ba su lada kake da shi linki biyu ga ladan sadaka kuma ga ladan zumunci don haka anan manzon Allah yace wa bi da'abi man ta'ul ka fara da wanda kake daukan dawainiyar shi game da duk abin da ka samu to don haka dai anan abin da ake nuna mana abin da ake bukata mumini ya zamanto mai kyama dangane da rayuwa ta duniya kar ka mai da duniya cewa ita ce hannunka in dai ka samu abin da zaka biya bukatunka to duk abin da ya rage kai kokarin taimaka ma jama'a taimakawar nan da zaka yi shine zaka tsinta a gaba ma'ana zai zame maka guzuri a gobe kiyama amma duk abin da bayan ka biya bukatunka zaka dinkime shi wal iyazu billahi wannan sharri ne da mugunta akan ka wanda kuma babbar asara ce domin wanda ya gada shine zai samu garabasa akan su a gobe kiyama in ya aikata aiki na alkhairi amma daidai da dala ba za ka samu amfanin ta a gobe kiyama dan abin da ka gabatar ma kanka shine iya rabanka wa ana abdullahi ibn mihsan al ansari al khatami radiyallahu an annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmi faka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan qawluhu sirbi bi kasri sin al-muhmala ay nafsi wa qila qawmi wa tu ubaydullahi ibn mihsan al-ansari Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man asbaha minkum aminan fi sirbi manzon Allah yace duk mutumin da ya wari gari daga cikin ku yana amuntacce a karan kansa ma'ana babu wani abin da yake tada masa hankali an gane ku baya cikin wani tsoro da wani zama wanda yake na kakkar duk mutumin da aka wari gari yana amuntacce babu wani abin da yake tsoratar da shi yake furgitar da shi ko kuma kace fi sirri yana amuntacce a cikin danginsa domin lafazin sir na daukan wannan ma'ana biyu in ma ya dauki ma'anar annafs ko kuma ya dauki ma'anar wato shine alqaum a cikin jama'ar sa ko kuma kace a rayuwarsa a karan kanshi yana amuntacce ba abin da ke tada masa hankali sharadi na farko sai ya ce mu'afan fi jasadi sannan yana da koshin lafiya a gangan jikin shi inda huquqi yaumi abu na uku manzon Allah yace kuma akwai abincin yininsa abincin da za a ci a wannan yini akwai karin safi akwai abincin rana akwai abincin dare abincin dare manzon Allah yace duk mutumin da ya wayi gari ya hada waɗannan abubuwa guda uku manzon Allah yace faka annama hizatu lahu dunya bi hadafiriha tamkar an tattara masa duniya gaba ɗayanta da sasanninta ma'ana duk wani abu wanda yake na dukiyar duniya gaba ɗaya da mulkin ta tamkar an tattara masa an bashi a ce ka wayi gari babu abin da ke tada maka hankali abu na biyu ga koshin lafiya abu na uku ga abincin wannan yini manzo Allah yace kamar an tattara ma duniya gaba ɗayanta bi hazafiriha ay bi nawahiha kamar an tattara ma duniya da sasanninta gaba ɗaya an kawo an ajiye ma an ce gaba ɗaya ta kace wanda ita duniya da duk abin da yake cikin ta na dukiya da mulki shine fa gwalgwadan wato rabon wanda yake koma baya a cikin ƴan aljanna to anan manzon Allah sai ya sanya mana misalin mutumin da ya hada waɗannan abubuwa guda uku tamkar an bashi duniya gaba daya abincin yini ɗaya fa manzon Allah yake nihi ba to ina ga wanda ya aje abincin wata ga koshin lafiya sannan kuma ga ba wani abin da yake tada ma hankali yanzu ka je kasar da ake yaki wani iyazu billahi ga mutum koda yana da koshin lafiya a gangan jikin ga dukiyar amma babu kwanciyar hankali saboda yana cikin zama na daddar bai ya amincewa cewa kafin sahi'a iya kawo masa farmaki a gama da shi in mutum ya zamanto yana cikin tashin hankali to duk abin da ya tara na dukiya babu maganar jin dadi to amma anan manzon Allah sai ya nuna mana duk mutumin da ya hada waɗannan abubuwa guda uku a shi shine mawadaci ga kenan aminci baka tsoron wani abu zai far maka sannan ga koshin lafiya sannan ga abincin yini manzon Allah ya ce tamkar an tattara maka duniya to dan haka anan wannan hadisi yana nuna mana ashe duk wanda ya samu rayuwa daidai wa daida wannan ya huta ba wani abin da yake tada masa hankali to dan haka kasancewar shi mumini ba a buƙatar ya tada hankalin shi a rayuwarsa wanda kasancewar a cikin jama'a yau inda zaka tsare mutum goma idan aka fito wallahi kalla ne ka samu mutum biyar a cikin su wanda yana da abincin yini wani sai ya fito an fita wajen aiki sannan a samu abincin abinda za a aika ma iyali su na abincin rana sannan kuma kafin zuwa wani lokaci a samu abinda za a aika na abincin mariji wanda mafi yawan jama'a haka ce rayuwar babu wanda zai iya mallakar abincin yini diyawa zaka samu daga cikin jama'a wanda rayuwar kawai haka ce to dan haka kasancewar anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sanya mana dan misali dangane da abin da ya kamata mumini ya kwantar da hankalin shi matukar ya hada irin waɗannan abubuwa yanzu anan mu gane cewa koshin lafiya ba karamar ni'ima bace ba kaddar cewa mutum wanda yake mawadaci ubangiji ta'ala ya dora masa rashin lafiya ka zo ka ce masa wane tambaya nake maka yanzu duk abin da ka mallaka na dukiya za ka iya rabawa tsakiya ka ba da rabi a baka lafiya wallahi zai iya cewa abin da ya mallaka gaba ɗaya in ma da ƙari zai iya badawa in dai har ya san ya samu lafiya miliyan nawa mawadaci yake kashewa ya ɗauka ya biya likita ya tafi turai domin neman lafiya abin da ya mallaka zai iya badawa in har ya san ya samu lafiya to dan haka ita lafiya ba karamin arziki bace duk mutumin da Allah ya bashi koshin lafiya to wannan Allah ya azurta shi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin addu'ar sa a kullun abin da yake roƙon Allah shine wato rangwamen zunubi da lafiya Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiya fi dunya wal akhirah ya Allah ina roƙonka rangwame na zunubi sannan da lafiya a rayuwata ta duniya da makoma lahira. To da haka annabi manzo Allah ya nuna mana tattara irin waɗannan abubuwa ba karamar ni'ima bace. Samun aminci ya zamanto ƙasa tana cikin kwanciyar hankali babu wani tashin hankali, wallahi babu wata ni'ima sama da haka. Mutanen Makka da suna cikin kwanciyar hankali da nutsuwa, arziki ta ko ina zo musu yake, amma da suka butulce ma Ubangiji Ta'ala ya turo manzo suka ƙaryata, Ubangiji Ta'ala sai ya jefa musu tsoro da firgici. Allah ya kama su da shekaru na yunwa, kamar yadda Allah yake cewa wa darraballahu mathalan qaryatan amina wa qaryatan kanat aminata mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'ami llah fa adzaqaha llahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Shine Allah yake cewa Ubangiji Ta'ala ya buga misalin wata alƙarya wanda wannan alƙarya ta kasance amintacciya ce, wato ita ce wannan birnin Makka. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, duk wani tsoro Allah ya dauke musu. Mutanen Makka a cikin aminci suke. Me yasa? Saboda duk wanda yake gefin Makka, duk wani azzalimi tsoron mutanen Makka yake, Allah ya jefa tsoro a zuciyarsa. Shine sai Allah ya ce mutuma innatan, suna nutse suna cikin kwanciyar hankali. Allah ya ce ya ati har rizqu har gadan min kulli makan, arziki na zo mata ta ko ina a yalwace. Idan ka je birnin Makka zaka iya rantsuwa da Allah cewa ƴaƴan itace anan ake shuka su. Kasar Makka inda zaka shuka wannan dogon yaro ma babu, ma'ana dukkan ta kasa ce wanda take duwa watsayi ne. Duk wanda ya je ya gani ya san yanda kasar Makka take, ko ina dutse ne, babu inda za a yi shuka. Amma Ubangiji Ta'ala ya karba addu'ar Annabi Ibrahim ta ko ina arziki zo mata yake. Ubangiji Ta'ala ya ce fa kafarat bi an'ami llah, sai ta kafirce da ni'imar Ubangiji ta butulce suka ƙaryata manzansa. Fa adzaqaha llahu libasal ju'i, farko sai Allah ya dandana musu wato tufafi da yunwa. Shekara bakwai sama bata yi dugo ba a birnin Makka. Manzon Allah ya yi addu'a ya ce ya Allah ka kama su da shekaru irin yadda ka kama mutanen Annabi Yusuf. Sai da aka shekara bakwai, wato sama bata yi baɗas. In ma ka daga kanka sai ka ringa ganin wani hayaki, shine can malamai suka fassara fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghshan nas hadha azabun alim. Yunwar da Allah ya kama mutanen Makka, Allah ya tsaye da ruwa, an gane ko? Sai yake cewa fa adzaqaha Allahu libasal ju'i, sai ya ce wal khawfi, da tsoro suka zamanto a cikin zama na tattar hankalin su ba a kwance ba. Bima kanu yasna'un, Allah ya ce a sanadiyar abinda suka kasance suna aikatawa. To dan haka anan samun aminci da zaman lahiya ba karamar ni'ima bace. Ni'ima ta biyu koshin lafiya, ni'ima ta uku ka samu abincin da zaka ci a yininka, wannan babu ni'imar da ta wuce haka. Don haka mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'imomi da ya jaddada mana. A takaice wannan hadisi yana nuna cewa mumini kar ya ringa sarrafa kwanukan rayuwar shi kawai shi ya ce sai ya tara arziki. Indai ka dan samu abin da zaka biya bukatunka, to wannan wadata ta samu iya abin da yake kanka, kai kokari ka bauta ma Ubangijinka. Don haka shi arziki ba dubara ba, ba wani karfi ba yake kawo shi. Shi arziki ka tashi ka nema, ka maida al'amarinka zuwa ga Ubangiji Tabaraka wata'ala, shi yake kawo arziki. In dai ka fita ka kasa ka tsare, in an samu dan abin da za a ci a yini, to gode ma Ubangiji Tabaraka wata'ala. Kar ka ce yau kasuwa ta lalace, da addini na Allah miliyan guda nake, amma a yanzu bana yin jika da ribiyar, wannan sai ya kai ka kabutulce. Ubangiji Ta'ala kuma sai ya ƙara janye wato ni'imarsa. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم. وفي عبد الله بن عمرو بن العاص الله إكار مسيدا كتوى للي منظم الله صلى الله عليه وسلم يجي قد أفلح من أسلم, duk mutumin da ya musulunta to wannan ya ci nasara dangane da duk abin da ya sa gaba a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira. Don haka wajibi ne akan mu gode ma Allah da muka samu kanmu a cikin jama'a ta musulmi, domin musulunci shine sharadin cin nasara a rayuwa ta duniya da makoma lahira. Shi musulmi Ubangiji Tabaraka wa Ta'ala ya tara masa ni'imomi sun wuce a lissafa. Duk abin da zai tada ma kafiri hankali to ba zai tada ma musulmi ba. Musulmi ko da ba shi yana cikin kwanciyar hankali ya san dai duk cikin wahalar da yake nan gaba akwai yayi wannan wahala shine in ma wahala ta yi tsanani a nan rayuwar duniya to akwai jin dadi a nan gaba shine gobe kiyama. To shine anan manzon Allah ya ce qad aflaha man aslama, duk mutumin da ya musulunta ya meka wuya da jidabi ga ubangijinsa to wannan ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya sannan da makomashi lahira. Sai ya ce wa kana rizquhu kafafa, sannan kuma arzikinsa ya zamanto daidai wa daida, shi ba talaka ba, shi ba mawadaci ba, an gane ko? Amma iya abinda za a biya bukatu to ba za a rasa ba. Abu na uku manzon Allah ya ce wa qanna'ahu Allahu bima ata, kuma Allah ya jefa masa dangana a zuciyarsa dangane da abinda Allah ya kasa ya bashi na arziki. Ma'ana dan abinda Allah ya kasa ya baka ka wadatu da shi, baka hangen abinda ke hannun wani, domin hangen abin da ke hannun wani shi yake jefa hasada tsakankanin jama'a ta musulmi, ko kuma ce tsakankanin jama'a. Ka ki wadatuwa da abin da Allah ya baka, ka ringa ganin abin da ke hannun wani, wannan shi yake sanya cutar hasada. Amma duk lokacin da ka wadatu da abin da Allah ya baka, in ma na ilimi ko na dukiya ko na ƴaƴa, to wannan zai kai ka cewa ka yarda da abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baka, kuma za ka samu kwanciyar hankali da nutsuwa. Kenan, don haka a nan mu gane ita kanta nutsuwa, samun nutsuwa ba ta tabbata, dole sai mutum ya dangana da abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bashi. Nan kenan manzon Allah ya nuna mana cin nasara ta mumini mutumin da ya hada waɗannan abubuwa. Kenan, mutumin da ya musulunta, domin musulunci shine babbar ni'ima daga cikin dukkan ni'imomin da Allah ya ba bayinsa. Musulunci shine number 1 a cikin dukkan wata ni'ima. Wanda ya samu musulunci, wannan ya samu komai a duniya da lahira. Wanda ya samu komai a duniya, inda ya rasa musulunci to matsiyaci ne, bai samu komai a duniya sannan bai samu komai a gobe kiyama. An gane, domin duk abin da ya tara in ma ya kare ya bar shi, ko kuma ya mutu ya bar shi. Abu na biyu kenan, ya zamanto arzikin shi daidai wa daida, dan abin da za a ci dai ba za a rasa ba. Sannan abu na uku, mutum ya dangana kenan da abin da Allah ya kasa ya bashi, shine yace wa qanna'ahu Allah, Allah ya sanya masa dangana. Lafazin wa qanna'ahu Allah an ciro shi ne daga al-qana'a, al-qana'a ita ce dangana. Wa qanna'ahu Allah, Allah ya sanya masa dangana, bima atahu, dangane da abin da ya kasa ya bashi na arziki. Dan haka kenan, wannan yana nuna mana kafiri shine tafaffe, amma shi mumini shine ma'azirci mai rago a rayuwarsa ta duniya sannan da makomarsa lahira. Don haka kuma in aka ce arziki, idan mutum ya samu abin da zai biya bukatunsa ya kare mutuncinsa, arziki ya kare. Ba sai ka tara kayan duniya ba za a ce wani mai arziki ne. Arziki ka samu dai dan abin da zaka biya bukatunka, wannan arziki ne. Kenan, yanzu muka kalli wannan hadisi da wancan hadisi wanda ya wuce. Nan an ce ka samu musulunci, sannan kuma ka samu dangana, sannan kuma ka samu abinda zaka biya bukatunka daidai wa daida. A can wancan hadisi sai ya ce wanda ya wayi gari daga cikin ku amintacce a karan kansa, sannan kuma koshin lafiya, in ka hada da waɗannan abubuwa uku kenan mutum ya samu wato shine jin dadi a rayuwarsa ta duniya kafin makoma lahira. Don haka kenan, duk wani abu karyata da maka hankali. Wa an abi Muhammad fadalat ibn Ubaydin al-Ansari radiyallahu an أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. واتو أبو محمد شين فضالة ابن عبيد الأنصاري الله إكرم سيدا يكي چي وياجم الزان الله صلى الله عليه وسلم نافدا طوبى لمن هدي إلى الإسلام. Manzon Allah ya ce alasan barka da murna sun tabbata ga duk mutumin da aka shiryar da shi zuwa addinin musulunci. Lafazin duba shine kamar a Hausa da za a ce alasan barka gawa ne, ma'ana ya samu abin da yake bukata. Ko kuma duba ya zamanto wata babbar itaciya ce, wanda kamar yadda ta zo a cikin wani hadisi da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata itaciya ce a gidan aljanna, wanda mahayin doki zai yi tafiyar shekara 40 a ƙarƙashin itaciyar bai fita ba daga cikin inuwarta, wanda Allah ya tana dama mu'minai a gidan aljanna. wanda aka ce an tanada masa wannan itaciya ko ƙarshen al'amarin sa shine aljanna. Shine anan manzon Allah yace duba wato murna da Allah san barka ya tabbata liman hudiya ila al-islam ga duk mutumin da aka shiryar da shi zuwa musulunci. Ma'ana duk mutumin da ya samu kanshi a cikin jama'a ta musulmi to wannan kakar shi ta yanke saka. Duk abin da yake bukata a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira insha Allah ta'ala zai dace masa. Iya dai abin da ya zama wajibi a kan shi kar ya zamanto muna musulmi yayi kokarin bin dokokin musulunci domin shi musulunci ba abu bane ba wanda yake fada da baka. Dole sai ka ringa kokarin kiyaye dokoki bakin gwalgwadanye. Sai ya ce wa kana aishuhu kafafa kuma rayuwarsa ma'ana ta zamanto daidai wa daida. An gane ko? Shi dai bai rasa ba shi kuma babu da yawa a wajensa. Dan dai abinda za a ci a biya bukatu dai ba za a rasa ba. Shine manzon Allah yace wa kana aishuhu kafafa. Duk mutumin da rayuwarsa ta zamanto daidai wa daida manzon Allah yace shi ma Allah san barka ta tabbata gare shi. Wa kana kuma mutumin da ya dangana da abinda Allah ya kasa ya bashi na arziki. Kenan mutumin da ya samu kanshi a layin musulmi rayuwar shi ta zamanto daidai wa daida Allah ya sanya masa dangana to wannan mutum ya ci nasara a rayuwarsa. Dan haka dai anan duka ana kwantar da hankalin mu'minai ne. Mu'mini kar ya sanya hannun shi cewa kawai shi sai ya tara abin duniya ko ma ta kaka. Wannan ba dabi'ar mu'mini bace. In dai ka samu abin da zaka biya bukatunka sauran lokacin ka kadukufa akan bauta ma ubangijinka tabaraka wataala. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yabitu al-layali al-mutatabi'ata qawiya wa ahaduhu la yajiduna ashaa la yajiduna ashaan wa kana aktharu khubzihim khubza ash-sha'ir rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Abdullah ibn Abbas Allah ikara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana kwana da kwanuka ma'ana ya bitul layadiya al-mutatabi'a darari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai kwashi kwana da kwanuka. Anan an yi amfani da al-layaliya ba a ce ba wal ayyam kai ne zaka hararo wannan kalima. Kwana da kwanuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kwashewa dawiyan wato cikin shi yana damfara saboda yunwa. An gane ko? Lafazin bawiyan an ciro shi ne daga abbawa. Abbawa ita ce yunwa. Bawiyan ma'ana cikin shi yana damfare saboda yunwa. Kwana da kwanuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kwana bai samu abin da zai ci ba. Kar mu manta hadisi ya gabata wanda cikin dare Abubakar da Umar yunwa ta kado su daga cikin gida suna ta yawo a cikin titunan Madina sai suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah yace me ya fito da ku a yanzu a irin wannan lokaci? Suka ce ya Rasulullahi wallahi yunwa ta hujo. Manzon Allah yace wallahi abin da ya fito da ku shi ya fito da ni a yanzu. Suna dai kewayawa sai suka hadu da wani sahabi a wannan lokaci yayi murna yayi godiya ga Allah yace ai ya samu baki kai tsaye ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Abubakar da Umar gidansa kai tsaye ya jeyo dabba daga garken shi ya yanka take yanki aka shirya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa abinci manzon Allah suka ci suka gama sannan manzon Allah yake musu sun yake cewa duk wannan abincin da kowace yace sai Allah ya tambaye ku go abobe kiyama shin kun yi godiya ko ba kun yi godiya ba shine Allah yake cewa kun malatu saluna yawma idhin anil na'im. A takaice dai hadisin anan me yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kwana darari za a kwashi kwana da kwanuka a jere al-mutatabi'a a jere suna bibiyar juna da ya bi ta kawiyan manzon Allah yana kwana da yunwa. Wannan dare bai ci ba, yau bai ci ba, gobe bai ci ba, jibi bai ci ba, gata bai ci ba, kwana da kwanuka manzon Allah yake kwashewa darari bai ci abinci ba. An gane ku? Abincin ne babu. Sai ya ce wa ahluhu la yajiduna ashaan, yace iyalin gidan manzon Allah ba sa samun abincin dare, abincin da za a ci da dare babu. Kuma da yawa inda zaka bincika zaka samu jama'a wanda ake raye da su wanda in an samu abincin ranar na daren babu shi. Zaka samu gidan da a yi ne abinci ɗaya ake, ɗayan nan in aka ci to na wannan lokaci babu shi. To shine sai yake cewa wa kana aktharu khubzihim khubza sha'ir, wato mafi yawan gurasa ta sahabbata iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gurasa ce ta sha'ir, wanda gurasa ta sha'ir bata kai gurasa ta alkama ba. sha'ir kwaya ce wanda ake nikewa ayi gurasa wanda in an ce gurasa dai shine burodi kamar misali a ce da dawar gona ake burodi yanzu burodi wanda yake na alkama na fulawa ka hada shi da na dawar gona ba dai bane ba to gurasa sabon wannan iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ka ce gurasa ce wanda ake yin ta da dawar gona kenan dai a ci dai ba dan dadi ba shine anan yace wa ahaduhu la yajiduna asha'an iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa samu abincin dare in aka ce al'asha shine abincin da ake ci bayan magarba kenan shine abincin dare shi abincin rana abinda ake kiran shi al-gada abincin safe karin kumallo shi abinda ake kiran shi al-fudur kenan al-fudur shine karin kumallo al-gada abincin rana atina gada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba shi kuma abincin dare sai a ce masa asha shine sai ya ce wa kana aktharu khubzihim wato mafi yawan gurasa ta iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khubza sha'ir wato gurasa ce ta sha'ir ba ta alkama ba kenan ta alkama ba kullum ba ake samun ta sai dai jehi jehi to dan haka anan rayuwar iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yanda take kwana da kwanuka shi kanshi zai kwashi bai samu abincin da zai ci da dare ba kuma haka iyalin shi ba abincin dare wani lokaci kawai sai dai a sha ruwa a yukanci dan haka wannan yana nuna mana wannan misali ne ake bamu in har mun samu kawunan mu a cikin rayuwa wanda take ta kunci to kar mu samu damuwa sai mu waiwaya mazan jiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa yaya suka rayu shin kuncin da muka samu kanmu a cikin sa shin ya same su idan ka waiwaya sai kaga kuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga a rayuwarsa da sahabbansa ya wuce kuncin da kake ciki a yau a cikin mu wane ne ya taba kwashi tsawon sati misali a ce a kullun bai samu abincin da zai ci da dare ba to ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabitu layali almutatabi'a darari waɗanda suke masu bibiyar juna kwana da kwanuka manzon Allah zai kwashe bawiyan wato cikin shi yana dan fara saboda yinwa nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك